This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da safiyar yau Asabar 28 ga watan Satumba ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai wasu hare-hare ji jama'a kan hedkwatar abinda ta kira kungiyar ta'addanci ta Hezbollah a Dahiye dake gefen birnin Beirut inda ta kwantar da gine-gine tare da cillo jibjin hayaki a saman birnin a wani bayani da aka yada ta gidan talabijin Rundunar sojin Isra'ila ta ce harin ya auna abinda mai magana da yawun rundunar ya kira cibiyar ta'addancin Hezbollah wadda ya ce da gangan aka gina a ƙarƙashin wasu gine-ginen zaman iyalai a tsakiyar Dahiye. Majiyoyin sojin Isra'ila sun ce an gaya ma Amurka duk da kai harin ta sama to amma sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya ce Amurka ba ta da masaniya gabanin harin kuma ba ta da hannu a matakan sojin da Isra'ila ke daukawa a Beirut. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken je jama'a ya ce akasarin kasashen duniya da ke kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon a tabakinsa sun yi Allah wadai da kazamin yakin kwace kasa da Russia ke yi a Ukraine sannan yayi kiran da a tabbatar da cimma zaman lafiya mai dorewa bisa ka'idar Majalisar Dinkin Duniya. Abu mai muhimmanci wajen samun zaman lafiya mai dorewa a cewar Blinken shine a matsa lamba ma Iran da Koriya ta Arewa da China wadda ma mai kujerar dindindinci a majalisar su daina samar da makamai ciki har da bindigoyin artillery kayan aiki da sauran hanyoyin taimako waɗanda shugaban Russia Vladimir Putin ke amfani da su wajen wargaza gidajen ƴan Ukraine da tasoshin wutar lantarkin su da kuma tasoshin jiragen ruwan su. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda ya zo nan Amurka don ganawa da shugaba Biden da kuma yan takarar shugaban kasa Kamala Harris da Donald Trump ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin a jiya jama'a cewa ya gabatar ma Amurka shirin Ukraine na yin nasara a yakin. Hukumar leken asirin Amurka a wannan makon ta jaddada cewa har yanzu Russia da Iran da kuma China su ne suka fi kowace kasar waje kokarin karkatar da tunanin masu kada ƙuri'a a Amurka gabanin zaben shugaban kasa da za a yi a watan Oktoba. Ofishin daraktan hukumar bayanan sirri na kasa ya bayar da rahoton cewa Russia ce ta fi kowaccensu yin shishigi inda take amfani da na'ura mai manhajar tunani ta AI da aggregation yanar gizo na bogi wajen yin wasu abubuwa don amfanar Donald Trump. Sabanin Russia, China ba ta yi yunkurin tsoma baki kai tsaye ba a zaben na shekara ta 2024. Sarah Cook wata manazarciya mai zaman kanta wadda ta kware kan harkar bayanai ta ce wannan kafa-kafar da China ta yi ya biyo bayan wata gawurtacciyar matsaya da aka cimma ne tsakanin jam'iyyu biyu a Washington game da barazanar da gwamnatin China mai kama karya ke yi. Jiya Juma'a rana ta 5 a taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya kasashen duniya sun ci gaba da gabatar da jawabai wani sa'in zafafa ko masu jan hankali yayin da ya juya kan rikicin kasar shi da mayakan Palestina irin su Hamas da Hezbollah. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce kasar shi na samun nasara a yaki da waɗanda ya kira ƴan ta'adda da kuma iyayen gidansu na Iran. Ya ce babu wani wuri a Iran da doguwar hannun Isra'ila ba za ta iya kaiwa ba kuma haka abun yake a game da ilahirin gabas ta tsakiya. Gabanin jawabin Prime Minister na Isra'ila, sai da Prime Minister Slovenia Robert Golob ya yi kira ga Isra'ila da a kawo ƙarshen zubda jini da kuma wahalar jama'a, a ɗau matakan da za su kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, sannan a kawo ƙarshen duk wata mamaya. Shi kuwa Prime Minister Tanzania Kasim Majaliwa ya buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ta maida harshen Swahili a matsayin ɗaya daga cikin harsunan da ake amfani da su a majalisar, musamman ma babban zauren ganin yawan masu amfani da harshen. A halin da ake ciki kuma, shugabannin ƙasashen Afirka sun ce yaƙi da cutar malaria a nahiyar na matuƙar fuskantar matsalar rashin kuɗi saboda rigingimun da duniya ke fama da su da kuma tasirin da sauyin yanayi ke yi kan batun. Shugabannin Afirka sun haɗu a wannan makon a birnin New York na Amurka a bayan fagen taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, inda suka yi kiran da a ƙara ƙaimi wajen shawo kan matsalar rashin kuɗin yaƙi da malaria, wanda suka ce idan ba haka ba al'amarin zai iya mayar da hannun agogo baya na tsawon shekaru gwammai a nasarar da aka riga aka cimma a yaƙi da cutar a nahiyar. Ƙungiyar shugabannin Afirka ta yaƙi da cutar malaria ALMA a taƙaice ta shirya wani babban taro a wannan makon a birnin New York, inda ake karo na 79 na taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ciyaman ɗin ƙungiyar kuma shugaban ƙasar Guinea-Bissau Umaru Sissoko Imbalu ya yi jawabi a wannan makon a wurin taron na birnin New York, inda ya ce:
"We stand at a critical crossroad in the fight against malaria, multiple crises, and the treatment reserve."
Shugaba Imbalu ya ce, "Muna wani lokaci fa mai sarƙaƙiya a yaƙi da cutar malaria. Akwai matsaloli da dama da ke buƙatar kulawa, kuma dole a ɗau mataki da sauri don ganin hanyoyin ceton rayuka daga malaria sun ɗore. Wannan na da matuƙar muhimmanci saboda niyyarmu ita ce ganin bayan cutar malaria a Afirka."
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na abari ya huce baba da fatan an waye garin yau lafiya
lafiya lemi
to au sakwatan ki kake ji yau kai kuma
eh kware kwa abin da nake
bai an riga ka to baba ban sani ba me ya ja hankalinka ko kuma me yake daukar hankali a wannan makon
eh to a wannan mako ne babu wani babban abu da ya wuce wannan babban taro da ake yi na majalisar dinkin duniya wato taron shekara da ake wanda da wannan shekara ake na cikon 79
na'am
kuma kasa an faro ne a farkon wannan mako
gaskiya ne
har
da ka shugabannin kasashe suna ta gabatar da jawabansu
kwarai kwa
akwai inda hankali ya karkata akwai kuma inda ake hasashe akwai kuma yanda ake roki da sauransu
lalle ne ka wato gaisuwa da roko iri
eh to gaskiya ne tunda kaga yanzu za a ce ko da aka zo taron ana tunanin hankali zai karkata akan irin wato yanayin da ake ciki a gabas ta tsakiya da kuma tsakanin Russia da Ukraine da sauransu to sa'an nan kuma kamar yanda kuma aka hasashe shugabannin kasashen mu na nahiyar Afrika suna ta mika kokon bara
da
cewa lokaci ya fara za a ba su dama a
committee sulhu
na majalisar dinkin duniya
yawa to wannan shine babban abin da yafi jan hankali su ainihin shugabannin Afrika waɗanda suka riga suka yi jawaban su wannan lokaci to da kuma irin bukatar su yadda ka faɗa kokon bara da suka je da shi abin nan taimakon ana ta samu misali dubai ambaliya da aka ce an samu daga
Maiduguri
amma cikin wasu da aka yi hira da su talakawa sun ce
har yanzu ba su gani
taimakon da aka yi
amma sun ji amma ba su gani a ƙasa ba
to ka ji wannan irin abubuwan da ya kamata shugabannin mu suna maida hankali a kai kenan idan an kai kokon baran da an samu to ayi kokari a bari kuma ka wurin talaka shi ma yayi dariya
to haka dan gaskiya ne baba to baba kamar yadda muka saba bari mu wato shiga bangaren mu na sada zumunci inda kamar kullum mukan fara da taya murna da kuma jaji
haka
wato ɗaya daga cikin abokan aiki Zaharuddin Sani Funtuwa ka san tsohon wakilin mu ne a jihar Katsina yauwa yanzu kuma yana nan har yanzu a gidan rediyon jihar Katsina shine zai angwance fa shine zai angwance
lallai
gaskiya saboda haka muna taya Zaharuddin Sani Funtuwa wato murna akan daura auren da za a yi wato da kuma amaryarsa Fatima Suleiman Maska za a daura auren ne baba a yau Asabar din 28 ga watan Satumba wato na shekara ta 2024 da karfe 10:12 na rana a masallacin Maragayi Alhaji Shehu Maska dake lamba 106 titin Zaria wato Zaria Road kenan a Funtuwa ta jihar Katsina to da fatan Allah ya sa ai lafiya kuma Allah ya albarkaci wannan aure
amin summa
da kuma ba su zuriya daiye ba
amin
haka kuma muna wato isar da sakon taya murna zuwa ga wato ɗaya daga cikin manyan masu sauraren mu wato kanal Muhammad Musa Dole mai retire shi kuma kaga wato abin gana jami'in soja ne wanda Allah ya sa ya gama da wannan aikin lafiya ya retire
shi ma shike auren
shi zai aurar dai
ko zai bada aure
shi zai bada aure
Allah sarki
shi zai aurar da
yarsa kazalin didi ya riga ya biyo
ga shi wannan ai dattijo ne ai kanal Muhammad Musa Dole to muna taya ka murna kanal Muhammad Musa Dole da kai da iyalan gidan Alhaji Tijani Abdullahi Kamal bisa ga daura auren da za a yi na yarsa shi wato kanal din wato Aisha Muhammad Dole wanda aka fi sani da Ajeje Allah ya sa na faɗi daidai da kuma injiniya Muhammad Zahra din Tijani wanda shine angon nata shi ma dai auren za a daura shi a yau din nan Asabar 28 ga watan Satumba shekara ta 2024 wato rukunin gidajen gudan gwaji kwatas ko kuma masallacin Juma'a na rukunin gidajen gudan gwaji kwatas dake birnin Kebbi babbar fadar jihar Kebbi dake arewacin Najeriya da misalin karfe 1:30 na rana tare da fatan waɗannan auraraken Allah ya sa a yi su lami lafiya, kuma Allah ya sa an yi a cikin sa'a ya kore shi da tsakanin su ya ba su zuriya ɗaya ba.
Amin summa amin. To alai murtala yau ina kokarin in yi ka wasu ta'aziyya ne wasu ƴan rashe-rashe ne da aka yi a kwanakin baya da ma watanni. Da farko ina mika ta'aziyya zuwa ga mai martaba sarkin Yarbawan Kumasi wato Alhaji Muhammad Ali Alawo da ma limamin Yarbawa da baba addini na Yarbawa da baki ɗaya fadawan sarkin Yarbawa na rasuwan sa wato dan uwan sarkin Yarbawa wanda ake kira Alhaji Abdul Aziz wanda aka fi sani da Laisi, wato Allah ya masa rasuwa a can gida Ilori. Allah kuma ya sa an yi ta'aziyya, an yi janaiza, an yi komai. To muna fata Allah jikansa. To sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga iyalai da ƴan uwa na Malam Lawan wanda Allah ya masa rasuwa a shekaran jiya Alhamis a unguwar Fadama, da kuma iyalai da ƴan uwa da abokan arziki na Alhaji Ahmadu Modibo wanda shi ma Allah ya masa rasuwa a Kumasi wato makonni biyu da suka wuce a unguwar Kan Tudu. To akwai ta'aziyya kuma da zamu mika ma sarkin Shanu kuma na Kumasi kenan, kuma hakimin Kan Tudu wanda Allah ya ma ƴan uwansa wato yayyaninsa mata biyu kenan ya musu rasuwa watannin baya, Hajiya Rabi wato matan Malam Bawa a Tamal mai makarantar adabiyya, da kuma Hajiya Gado wanda mijinta na cikin manyan ƴan magazin a Kumasi sai suwami kenan. To don Allah ya musu rasuwa a cikin dan lokaci, don haka ya ce yana gode wa jama'a da suka zo suka taya shi wannan wato jaje wanda Allah ya jarabce shi da shi, musamman al'umman unguwar Kan Tudu inda yake zama hakimi kenan, da kuma al'umman Kumasi ma baki daya, musamman sarakuna na Kumasi da sarkin Bargu da sarkin Yarbawa Alhaji Muhammad Ali Alawo da sarkin Fulani Alhaji Yusuf wato Amadu kenan, da ƴan American Bills da sarkin fadan sarkin Yarbawa da kuma sarkin samarin Kan Tudu wazirin Yarbawa. To da fatan waɗanda suka rasu Allah ji kansu ya sa sun huta.
To amin summa amin baba. Bari kuma mu isar da sakon filin a bari ya huce da fatan alkhairi zuwa ga Aminu ɗan inda mai nika Gandu da ke Sokoton Najeriya, da kuma Abdul Aziz Mr. Kunya shi ma a Sokoton Najeriya, sai Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobin Najeriya, da Aminu Adamu Malam Maduri da Abubakar Kawo Girgir, sai Sa'idu Abdullahi da Maturu da Yusuf Bazuka mai leda Gwalallo da Tukur Harkar Jau da Madassir Sani birnin Kebbi ta jihar Kebbi Najeriya, da Baba Gana Alhaji Dambuwa Unguru da kuma Alhaji Muftari Yarima sarkin Tailolin sarkin Fika Port Harcourt, da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa, da Alhaji Gambo Ringin mai yankan farce Gashuwa, da Sani mai lange-lange Yauri a jihar Kebbi, da Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau, da Nazifi Ibrahim Ruggar Malam Shagari, sai Sanusi Maɗatai da Magaram, da Isu Makeri Maɗatai, da Iliyasu Yakubu Digawa, da Yakubu mai aski Badaraka, da kuma Musa Malam Indu Kazawai, da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya.
To sai kuma wannan gaisuwar abin ya huce da ta fito daga Hajiya Suwaiba Amadu wato daga unguwar daga garin Sawam a Ghana kenan, wacce ta ce tana gaida ƴan uwanta da dangi daga Gusau Tarayyar Najeriya, da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Buntari da Alhaji Isa, sai kuma antinta Hajiya Mili da Hajiya Safiya da Zainabu da kuma Hajiya Rabi da Baba Ali da dukkan iyalan Baba Alhassan a layin Besu ko layin Besu ne a Gusau. To gaisuwan Hajiya Soye ba kenan. To wannan gaisuwa kuma zuwa ga Alhaji Imurana a garin Sawam, da kuma Alhaji Adamu Bayawa shi ma unguwar Sawam, da kuma Alhaji Sita Idris Duku shi kuma yana unguwar wato Afira suke na anan Sawam, da fatan duk sun tashi lafiya kuma suna saurare a cikin koshin lafiya.
Amin. kamar yadda muka yi wa masu sauraron mu alƙawari, za mu kawo wa masu sauraron mu cikamakin hirar da muka yi da shahararren mawaki wato masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood da aka fi sani da Adam Hassan na Gudu, wanda muka fara a makon jiya. Yanzu fatan za a karkaɗe kunnuwa domin a ji ƙarshen wato wannan tattaunawa da muka yi da Adam Hassan na Gudu.
Pipita, pita, pipita mini shayi, sasaita na ji sanyi, ki sanya mini luna madara. Pipita mini shayi na ji sanyi.
Din kasancewa tare da wato Adamu Hassan na Gudu, wanda shine babban bakon mu a yau a fagen waƙe-waƙe, inda gashi dai ya rera mana waka na farko wanda ya daukaka shi a wannan harka ta waƙe-waƙe. A bayan ka rera wannan wakan, akan cewa kuma waka ko kuma wanda suke wannan harka ta kani kuna da ubangida, to kai kana da ubangida ne ko kuma dai haka dai kai ne ubangida naka na kanka?
To ai ba wani malamin da bai da ubangida, bai da malami. Ana da ubangida, kuma ubangida na sanani ne wanda duk wanda yake masana'antar na baya da shekara 20 ya san wane ne Ibrahim Danko, shahararren makaɗi ne kuma mawaki. Wannan shine ubangida na wanda nake alfahari da shi har yau har kuma gobe.
Irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka?
To alhamdulillah, gaskiya fagen nasarori na samu nasarori da yawa. Daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine lokacin da na fara harkan nan ban san kowa ba, kowa bai san ni ba. Allah ya bani daukaka, na samu daukakar da daga nan har wajen Najeriya ba kasa indai akwai Bahaushe kaje. Insha Allah in bai san ni ba ya san sunana, in ya san bai san sunana ba ya san ni. Na samu nasara ta sanin jama'a, kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa, sarakuna da yawa, watakila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya bani daukaka ciki. Kuma dalilin haka na je na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu, na je Saudiya na sai aikin haji na sauke farali, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama ya minister da'a ila sabila ko ka je ka sauke, kuma na sauke. To wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa, wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake cike yanzu.
Haka ne. To bayan haka, wani a cikin waƙoƙinka wani waka ne kai wanda ya yi fice sosai bayan wannan waka ta fifita mana shayi da karira?
Gaskiya kusan zan iya kirga miki waƙoƙi sama da guda 20, inda lokaci zai ba mu dama wanda babu wata waka wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba. In na faɗa, wanda ya san lokacin ya sani. In kika ɗauki fifita mana shayi, akwai su irin Zarafi, Zarafi a so da ƙauna, akwai irin su Madafa, da dai sauran waƙoƙi. Ga sanan irin su Rike Gwaninka, ga sanan waƙoƙi ne masu.
To yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a studio kowa ya san wannan waƙar.
To akwai wata waƙa wanda da ita ma ina son ta a zuciyata.
Rike Gwaninka ka sa sha'aranka, kada ka bar shi a baya. Zuciyata samu sukuni tunda na yaba hali. Ka ji da kai nake, kar da ka tsallake, ka ga na burina. Rike Gwaninka ka sa sha'aranka, I'm not afraid of the dark.
wasan na gudu kuma kaji fafutukar da aka yi a ɓangaren waka ka san an ce
daban kowa kaga ya kai wani
ya kai wani yawa ya faru daga wani wurin haka ne yawa aikin mutum an ce ya bar samar da to amin sun amin to baba yau zan baka labari
to
amma dai kar kai dariya
to shike
in kai dariya to kai za su bi jin haushin ka ba ni ne da labarin la na ba da labarin
ba ji haushi da ta mara dariya
wato baba
na'am
wai labari ne zan baka na shagon gobir
to
eh wai wani ne wai shi shahararren dan dambe ne bagobiri shagon gobir
wanda akan ce ba ardan tasha
a to wannan da kai aka kai fada ni dai ba ni na fada ba
haka da ji ana cewa
to shi dai shagon gobir wai shi yana tutiye wai shi ya duk wani dan dambe da duk wani mafitini dake kasar gobir ya kai shi kasa don haka shi bai tsoron komai
na'am
eh to sai aka je irin ran nan sai irin dan abin nan ta kai su birni haka to can sai ya hadu da wani dan damben turai
ho
eh irin dan dambe na boxer aka ce ma abin
eh
to kai ana nan abunka da kaddara ina ga ko ta kashi yayi ne ta kashi kai ku shagon gobir ruwan shi su zuciya gare su da sauransu kawai sai yiwo kai ya zaka yi mun kaza 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 dan kace ko ba sai fada kawai murtuke ba sai kawai sai tunda kowa na tuce shi dan dambe ne sai kawai aka ce to a buda kawai
aka buda kawai
sai aka buda nan take tunda ka san dan dambe ne yaran zaren da yake daure hannun shi da nan take kai bani aka bashi da daure hannu na da hannu ne da hannu ka san dambe mu na gargajiya da hannu nawa ake ba hannu daya ba
hannu daya ne
dayan daga ake sama haka
eh haka
kawai in ga ma sai fada bature shi ko damben tura ka san hannu biyu ake sannan ka san
akwai dabaru kuma
ko eh bajira ake ba ruzu ake in ga ma bature ya samu da shagon gobir daga ya ba yayi ta same kulli ta ko ina shagon gobir kulli yake yi ta ko kulli yake yi
na'am
da wannan da dore abokin shi sunan shi ba ya ce mai sai to bayan an daito an ka dan raba an ka ajo ne sai ko kuka yi a duba an ga ma ko ina fuska nan ta yi kololo nan wannan yayi haushi da sai ya ce mai kai ko ba ya ce ka amma dai ba mutanen nan da suka kattin nan da suka abin ga sun kai takwas ko kuma kai ba ko zo ka shiga mili ba sai ce wallahi ba su kai ko bi ba su kai mutum guda na wallahi ce kai duk mutum guda na yi wadannan ruwa kulli haka sai ce wallahi mutum guda ne sai ce to shike nan na ban ma Allah amma dai dan ya da min dauki takalma na sai ce to ai kai ba dare ba ne rarra ce miki yace au shi wanda rana ne muke
ayyo Allah da
ya sha kulli
gaban ya gaba tule ya je shi gaba
wai ba gobe in ka gaba tule to kaje
ka shi gaba sa
na mu daga da adan saboda na ga Juli malama Juli tana daga mana hannu saboda haka anan zamu ja birki sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu yanzu a madadin
baba Yakubu Bakeri
Murtala Faruk sanyin nake mana fata alkhairi da fatan lafiya da kuma koshin lafiya da wadata
shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe.